wanna say what you wanna say. Don't want you back in the same old way. You turned around and you walked away. Ain't gonna make not the same mistake. Move on, move on, move your body. Move on, move on, take it easy. Move to the rhythm, it's here to stay. Move on, move on, move your body. Move on, move on, take it easy. Move to the rhythm, it's here to stay. But it's da 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 da